alexasongs.com.
She may have the deity, send them Magariati. Are you? She may have the heart, send Magariati. Are you? Soda mana na shaida ruwa ba zai ci gani ba alkawari kaya ne mai kunya ba zai ki saukewa ba na zuciya ta da kunso ciwon bangaren da zan warke ba amma zan fada wa jini kawana ta yi min ne mugun kamu. Na buka cikin mummunan gurbi zuciyar mai yin so in ta kama ba ta duban zabi shigo shigo ba zurfi an kai mina na ta ce mini hobi ni ko na saulin zami halaka waya mu kai cika sun kasa ayo aha. Kya hoga mai ci ya raga babban kuskure ya ce zai sude abinda bai ya zato ba shi na gani a so ya sanin rude abin yana yi mani ciwo har mini yaudara cikin soyayya. Shi ba ya dogon zango gaskiya ce jari ita na runguma ta zammin jigo mai bida zai samu mai nazarin da shi na iccen rogo duniya labari komai zai wuce na barwa Allah.